Ala ce abuwa babu bukan usulul fiqh ijmalan adunkule mana iya wannan gaba da malam zai kawo mana shine abubuwan da usulul fiqh ya kumsa adunkule yace wa abwab usulul fiqh babu bukan usulul fiqh yace na farko akwai aqsamul kalam karkasuwar magana zamu zo muga aqsamul kalam min haythu tarkib min haythu madlul min haythu al-istimal anan gaba akwai wal amr wan nahyi akwai umarni da hani abin da ya shayi yin umarni akwai abin da ya shayi yin hani ka umarci mutun yin abu ko ka hana mutun yin abu umarni kala uku ne akwai umarni daga sama zuwa kasa akwai umarni daga kasa zuwa sama akwai umarni tsakanin tsarin juna al amru min al'ala min al'asfal umarni daga na sama zuwa na ƙasa to wannan yana fa'idantar da ni yana fa'idantar da wajibi dole ne kai wannan abu kamar yanzu misali mahaifinka in ya umarce ka ai mafi shi ne a sama ka ko dole kai ubangiji mun ya ba mu umarni dole kai a kaddara wani ubangidanka ne a kasuwa ne ko a aiki saboda shi yake saboda kai in ya baka umarni zaka yi ma'ana min al'ala min al'asfal ila al'asfal to wannan ana ce mi kenan wannan yana fa'idantar da wajibi to akwai minal asfal ila al a'la daga ƙasa zuwa sama shi kuma da ana ce mai addu'a misali in ka ce rabbana hablana ya Allah ka ba mu min azwajina wa zuriyatina in ka lura ai wannan kamar umarni ne kake ruko amma tunda minal asfal li min a'la to wannan ba an ce ba kana umarta Allah ne tunda in ka ji ba duk roko da muke yi aita miki Allah kamar kaza ko rabbana hablana rabbana atina to ai kamar muna roƙon Allah ya mana ne to wannan da kuka ce Allah ya mana wannan to wannan ana ce mai addu'a tunda ai daga na ƙasa ne zuwa na sama akwai wanda yake tsaran ka ne abokin ka ne in ka ce wani yi min kaza to wannan ana ce mai iltimas mana neman alfarma ce kake da Allah dan me komun duk shi yasa ma an zaka yi ma kace dan da Allah dan me komun kai da kan ka san ba umarnin shi bane kake ba ma'ana kana neman dai alfarma ne to wannan ana ce mai iltimas to shi ma hani annayu shi ma haka ne daga sama zuwa ƙasa dole a bar wannan abu daga ƙasa zuwa sama du'a kamar rabbana la tu'akhizna in nasina ya Allah la tu'akhizna bi ma'ana la tu'aqibna kada ka mana hukuba idan muka yi abu a bisa rashin sani ko mantuwa ko kuskure to kaga nan da muka ce Allah kada ka kama mu da hukuba ai ba umarta shi bace muke ba nan du'a ne wani kada ka huta in sa'an ka ne to kana neman alfarma ne kai huta tayi kana tare kuke tafiya kace da Allah wani kada ka huta tsaya saboda kana so ku tafi tare da shi in kuma daga sama ne zuwa ƙasa zai zama tomi zai zama to kenan dole wal am naka ce am hukuncin da zai game kowa da kowa khas wanda yake banci wasu akwai hukuncin da yake am ne kowa ya shiga akwai hukunci kuma da yake khas ne yake bato su misali daga cikin hukunci am misali sallah azumi zakka aikin haji duka wannan am ya ga mai kowa da kowa amma akwai hukunci khas irin abin da zaka ji an ce wannan hususiyya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a halin ta mai arma sama da mace hudu kaga wannan khas ne lil rasuli haka nan manzo Allah yana iya yin yake cewa yana tazarce azumi shi ma na khasin ne rasul sallallahu alaihi wasallam haka nan wa mar'atun wahabat nafsa lin nabi in arada nabi an yastankiha khalisatan laka min duni shi wannan abin da yake niwa idan mace ta zo tace ta bayar da kanta ga manzo Allah arme ta Allah ce in manzo Allah ta mushi to ya halatta arme ta ba sadaki ba shedu ba wali ba komi to wannan khasin kai ka zo kace aka rubuta Allah kai ma wata ta zo tace kace to shikenan akwai daki a gida shikenan ba ya dan a Allah ce khalisatan laka min duni mu'min to kuma ana iya samu al'am al-makhsus hukunci ne gammanmi amma sai a ware wasu misali hurrimata alaikumul maytatu waddam Allah ya haramta mana dukkan musi da kuma jini amma yayin manzo Allah ya ce uhillat lana maytatani wa damani yace mi al'amal maytatani yace bal jaradu wal hutu wal jaradu yace wa amal ad-damani yace bal kabidu wa tihal kaga nan a wannan aya Allah ya ce ya haramta mana dukkan mi dukkan abin da yake musu to amma aka ce an halatta mana musse guda biyu fara da kuma mai kibi to ai yanzu kaga yanzu wani na iya zuwa shi yasa kaga wancan dan kalaka ta yace ba a cin fara saboda shi bai san wani hukunci ba dai ba a cin fara ba a cin ki saboda shi a wajen shi musse ne tunda shi ko da Qur'ani zan laiki aiki tunda Allah kai ya ce hurrimata alaikumul maytatu to dan haka kowani musse ya shiga amma a ce ba to wannan hadisi ne manzo Allah ke banci yace banda kafara kuma banda mi kuma a haka al'umma musulmi suka ta aka ka taba ganin ko mun jahilci mutum yace ma ba a cin fara ko ba a cin kifi amma yanzu kaga shi wannan dan galaka ta wace yayi ba a cin fara ba a cin kifi masu suka saboda tayi me saboda ayo ai ba Allah tayi kawai mai kowani to wanda mani jiri biyu da mi da hanta da sefa to kaga wannan a ce al'am al-makhsus wannan an kebance shine daga mi al'am to shine al'am da wal khas sai al-mujmal wal mubayyan al-mujmal shine hukuncin da yake a dunkule al-mubayyan kuma shine mai bayyana shi akwai abin da za a kawo shi a dunkule to ana buƙatar mubayyan wanda zai bayyana me ake nufi da wannan misali yana daga cikin al-mujmal kamar yanzu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu qurun kaga sun ce al-quru din nan ana nufin mi haid ai salasu haidat wasu suka ce salasatu tahar kenan sarki ne guda uku to yanzu me zai bayyana mana wanne ne ake ni a cikin waɗannan guda biyu tunda an yi sabani akan su kuma me samarata da khilaf din tunda yanzu misali a mazhaban malikiyya da mazhaban shafi'iyya su sun tayi akan at-tuhur ake ni mazhaban kuma shafi'iyya da hanabila su kuma sun tayi akan mi al-haidu ake ni kuma wannan mazhabi suka samu goyon bayan al-khulafa'ur rashiduna Abubakar Umar Usman da Ali da al-Abadi da Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Zubair to samaratul khilaf din shine wanda suka ce mace za ta yi al'ada uku ko kuma hara da sarki uku dama mun sani a kaida mace ana sakin ta ne a cikin sarki Allah ce lati yayi wannan biyu za ta lakatu man nisa'a fatallikuhunna za su ke suna fuskanta idda to shi da malamin suka ce ai na farko fi ghairi haidin wa fi tuhurin lam yujami'uhunna azwajuhunna mata ya zamanto ba a cikin jinin al'ada take ba kuma a cikin tsarkin da mijinta bai kusance ta ba to kaga yanzu kenan tana cikin tsarki sai mijinta ya sake ta to wannan tsarkin za a yi itibari da shi shi da tsarki na farko al'ada ta zo mata ta samu tsarki na nawa al'ada ta zo mata ta samu tsarki ta kare kenan anan al'ada nawa za ta yi a'a biyu ne biyu ne za ta yi ai dama a tsarkin aka sake ta kenan yanzu an sake ta a tsarki sai ta yi jini ɗaya na ɗaya ko in ta samu tsarki tsarki na nawa muna bayani a cikin tsarki aka sake ta to wannan tsarkin za a yi lissafi da shi ɗaya kenan ko sai ta yi al'ada sai ta samu tsarki tsarki nawa al'ada nawa daya to kuma ita sake yin al'ada ta biyu ko in ta samu tsarki tsarki na nan uku to amma a wajen waɗanda su kaga wannan ra'ayin a mazhabin su malikiyya to su kuma a soran da suka ce al'ada uku in aka sake ta a wannan tsarkin ba a yi tibari da shi kenan yanzu bari za a yi ta yi al'ada nawa kenan ta samu tsarki ta sake al'ada ta samu tsarki ta sake al'ada to daga ta yi wannan al'ada in ta kare shi kenan kenan yanzu kun lura wanda suka ce tsarki al'ada nawa za ta yi wanda suka ce al'ada al'ada nawa za ta yi wacce za ta yi jimawa mai al'ada to yanzu kun ga wannan mujmal ne kene na bukatar abin da zai bayyana wannan abin me ake ni da wannan akwai az-zahir wal mu'awwal az-zahir da al mu'awwal abin da ake ni da az-zahir shine nasi yazo da ma'ana guda biyu da asaliya da tabi'a da ta asali da wadda take bi to amma mafi yawancin mutane su tabi'a suke gani ba su hango mi asaliya din shine ake cewa az-zahiru da al-mu'awwal misali Allah ya ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytan dalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba wa halallahu al-bay'a ai wadan Allah da yace wa halallahu al-bai'a wa harrama riba me kuka fahimta a daidai nan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta da mi ya haramta riba ko kowa akan haka yake to kaga yanzu wannan ku yanzu ma'ana da kuwa ba da tabi'a ce asalin ba akan wannan bane ba asalin shine mi aicha suka yi Allah dai ba da labari ce Allah zaini akuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakabbatu shaytan min mas wanda suke cin riba kudi da ruwa Allah ce ranar tashi kiyama la yaqumuna min quburi ba za su tashi ba da kabrin su ranar tashi kiyama illa kama yaqumul ladzi yatakabbatu shaytan min mas sai irin wanda shi din ya make shi mana wanda shi din ya zamanto ya make shi da me almasu shine aljunun mana taba hankali sai Allah ya ce zalika bi annahum qalu innamal bay'u misl riba to kokanni sai Allah ya ce saboda sun ce ai albay'u kasuwanci misl riba kwatan kwacin misalin menene riba saboda su alisan su ai me riba shine aziyadatu ala ra'sil mali kari akan mi asalin kudin naka ko to sai ce to a kasuwanci ma ba haka bane ba to kasuwanci ma in ka zo ka sanya kudin ka ka juya zaka samu kari ko sai suka dauka to sai su alisayin su ma yake suka nuna cewa ai innamal bay'u misl ko kali da suka ce misl riba to su alisayin su riba ita zaman ita tafi zaman towa ma halal tunda ai kasuwancin shi aka kwatanta da riba ba riba ce aka kwatanta da kasuwanci kun gane inda ta suka innamal riba misl bay'i kene a za a ce an kwatanta mi riba da kasuwanci to amma su auren su riban ma ta kasuwancin ma sai suka ce innamal bay'u misl riba to shi kuma Allah ya ce to wa ahallallahu albay'a to Allah ne ce Allah ya halatta kasuwanci ya haramta to anan abinda aka yi shine intifa'ul almisaliyya nafiyul almike da suna almisaliyya ma'ana Allah ya kore me yake da suna kwatan kamanceceniya da mi tsakanin kasuwanci da riba to ai sa suke su kasuwanci kwatan kwacin riba ne ko to dan Allah ya nuna musu cewa ba haka bane ba sai ya ce to ai dan ku gane ba dai bane ba shi kasuwanci Allah ya halatta shi ita kuma riba ya haramta ta to tunda babu wajhu shabihi bainahuma to me yasa za ku ce misl kenan wannan ne aka yi nafiyul almisaliyya amana Allah ya kore kamanceceniya ai babu kamanceceniya yanzu me kamanceceniya tsakanin halal da haram to shine malamai suka ce a wannan aya al-zahiru shine nafiyul misaliyati bainal bay'i war riba asalata wannan shine azahir shi kuma al-muawwal to shine kuma an fahimci ma'ana cewa annal bay'a halalun wal me yake da suna war riba haramun amma asalin ayar abinda tazo dan ta kore ma'ana kamanceceniya tsakanin kasuwanci da riba tunda a ce suka yi mis innamal bay'u misl riba to shi kuma da Allah ya tashi dai karyata su bai ce ba ai laysal bay'u kamislumi arriba a yace musu in ahallallahu albay'a wa harama riba to kai kana da hankali wannan an ce Allah ya halatta shi wannan Allah ya ce ya haramta shi sun suna zama tuwa iri da to wannan shine ake ni da az-zahir da al-muawwal kenan ka gane Allah ya mi ya kore wannan ne kuma akwai irin shi mu a cikin suratul nisa'i ana kiftum Allah to bisitu fil yatama thank you to mafi yawanci kaga mutane kaza ce to wannan aya tana bada halaccin mutum yana iya arman mace wanda yake so ko biyu ko uku ko hudu to amma asali ba akan shi bane tazo ba asali Allah ya ce fa in kiftum Allah to bisitu fil yatama idan kuna jin tsoro ba za ku yi adalci game da ayya mata marayu wanda suke karkashin ko ba mahramman ku bane ba kuna san za ku arbe su to amma saboda karkashin ku suke ku ne waliyan su ba za ku iya ba su sadaki ba na irin kwatan kwacin su misali za a iya bata jika 100 ne daga waje to kai kace tunda karkashin ta kai karkashin ta kake kai sai kace to bari ka bada jika 50 to ai kaga babu adalci ko tunda gani kake kai ne mai karba kuma kai ne mai amsa sai kace to bari ka bada kasa da haka to shine Allah ya ce idan kuna jin tsoro kuma dan adam zai iya haka ko tunda gani zai a karkashin shi take kuma shine waliyin ta amma kuma tsare ku ƴan mata irin ta misali a ce to za kimanta sadaqul misli a ce za iya bata jika 100 shi ya bata jika 50 ko 40 ko za bada jika 100 biye bada jika 100 to kaga to Allah ya ce in ku gaji tsoron wannan yace to fatrukuhum na ya kubar su thank you ma da ya kuje ku arma duk wasu mata da kuke so biyu ko uku ko hudu kire su kaga azahir anan an hana mi an hana mutun ya armu macen da take karkashin shi in ya san ba zai iya yin adalci ba ta sadaki da dace da ita kuma bayan wannan ne aka fahimci kuma bayan wannan wannan mutum yana iya saboda su ne Allah ya ce to kuma in ba za ku iya ba adalci to ku je ku armu wasu matan ba su ba biyu ko uku ko hudu can ku je ai dai waliyansu dai ba sun yi da ku musu ba ba sadakin da bai dace da su ba amma nan tunda kai kai ne mai bayarwa kuma kai ne mai amsar yakai yakai zalunci to kaga asalin wannan aya az-zahir hana yake da suna mutum ya armi ko kuma hana arman mutum da ka san ba za ka yi adalci wajen mata sadakin da ya dace da ita ba shine az-zahir al-mu'awwal kuma shine halatta mutum ya armi mata sama da 2,300 to wannan shine ake istinbati kamar da can da farko an hana kaman Allah ya kore kamancece ne tsakanin kasuwanci da riba kuma bayan wannan yayi muka fa'idanta da cewa kuma kasuwanci halal ne wannan haram to shine az-zahir wal-mu'awwal to akwai irin siri a Qur'ani da hadisi wal af'al da kuma to shi zawa ilmu usul fiqh wa ko zaka tafsiri ka san shi inda yanzu ka zo tafsirin aya zaka yi to wa'annan zai taimaka maka kenan sai ka ce to wannan akwai az-zahir da al-mu'awwal wal af'al da abin da ya shafi ayyuka cikin ne za ga halittar ku min al-fi'li shin barin abu ana itibarin shi a matsayin aiki yanzu misali ai in na tashi ne sallah aiki ne ko na yi aikin haji aiki ne ko to da mutum zai ki yin sallah zona ya ki yin aikin haji ko kuma mutum ya ki yin zina ya ki shan giya ya ki yin caca shi ma na za a itibarin shi a matsayin aiki ko ba za a yi ba to amma abin da zaka baki zaka ga akwai inda rashin yin aikin shi ma za a itibarin shi akan aiki kuma mi a Allah ya yi ma azaba akan shi sun ga huzari misali a Qur'ani ba Allah yana cewa kafirai ma sarafa kun fi sakar qalu lam naku rashin yin sallah ya sa su an musu azaba kenan wani aiki in ka ki yin shi to shi ma zai jingo ma bala'i akwai annasikh wal mansukh annasikh wal mansukh shine annasikh bai shahi wa al mansukh wanda za a shahi shi kuma a wannan zamu ga akwai annasikh bil qur'an nasikh al qur'an bil qur'an wani hukunci na al qur'ani ya shahi hukunci na al qur'ani akwai nasikh al hadith bil hadith hadisi yazo shahi hukuncin wani hadisi akwai nasikh Al-Qur'anu bis-sunnah Qur'ani ya shayi wani hukunci na sunna inda malume suka yi sabani halil hadisi yansaku Qur'an shin ana iya samun hadisi yazo ya shayi wani hukunci na Al-Qur'ani kuma akwai nas al-mutawatir bil mutawatir hukunci wanda yake mutawatir ya shayi mutawatir ahad bil ahad ahad ya shayi ahad mutawatir ya shayi ahad inda suka yi sabani halil ahad yansaku al-mutawatir kuma ya zo a ga akwai النسخ الحكم ميكي ده سونا نسخ التلاوه والحكم معا اشاي تلاوه اشاي حكمي تاري كو نسخ الحكم دون تلاوه اشاي حكمي وند تلاوه كو نسخ التلاوه دون الحكم اشاي تلاوه اما حكمي ينا تو ديك wannan ababun annasakh wal mansukh ne amma shi wa annasakh mansukh in za a yi shi dole kana da tarihi tunda in aka ce wani hukunci zai shaye wani hukunci ana kallo ne annasu al mutaqaddim wal mutaakhir na farko da na ƙarshe wanda ya fara zuwa da wanda ya biyo baya to in za a goge wanne zai goge wani na baya shi zai goge na mi na farko to a yau ne ka san lokacin sauka shi wannan na farko a wannan lokaci ya sauka shi wannan a wannan lokaci shi wannan a maki ne a maka ne sauka wannan a madani misali in muka zo ga nasi nan guda biyu kuma yaushe ake nas musamman aka samu ta'arudi cin karo bai yiwuwa a ɗabaka wannan abin guda biyu to dole an goge wani yanzu misali kaga nasikh al-Qur'an bil Qur'an wanda zamu yi buga misali hukuncin takaba Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wanda wannan shine annasikh din al-mansukh din kuma wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihinna mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj kaga naga ce mata'an ila al-hawli za su yi jira ne da zaman takaba na mai haul shekara daya tunda akwai wanda Allah ya ce walwali ya ta yaddina haula da wannan haulai shi yasa Allah suka ce al-hawlu ana ne a sana shekara ko abin da ba ku mamaki hukuncin da ya shahe wannan wanda ya shahe shi ya fara zuwa a bakara wanda aka shahe shi ne annabi wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara aya ta 234 ne a bakara ne santaran takat shine mai wata 4 da kwana 10 shi kuma wanda aka shahi din aya ta 240 wallazina tawaffawna minkum yazuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna ha wallazina tawaffawna minkum yazuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli to shine ne kaga ai kamata ya ace wanda zai shahi din wanda aka shahi shine a harko ko wanda ya shahi shine annabi to amma wanda ya shahi shine a farko wanda aka shahi shine annabi shi wannan aya 234 wancan 240 to amma ba wannan bane iskaliya kaga nan Allah ya ce za su yi zaman shekara guda daya nan sai aka dawo zaman wata hudu kwana 10 amma ba su abin da ya baka mamaki har yanzu a cikin garuruwan mu a birni da kauye akwai mutan da muke je mutai a ce wai ta kaba kwana 40 ce kare sai nan aka samu kwana 40 kuma gashi Allah ne wa Qur'ani yace ya tarabbasu nabi arba'ata arba nawa ne arba hudu ko ashhurin wata wa ashara amma yaga mace kawai tana yawanta tana da abin da tana koyi tace wai an ce wai ta kaba wai wata kwana 40 ne ma'ana wai ban kwana 40 tana da incin ta yi kwalliya ta daidai inda take so kuma alhali nasi ne na Qur'ani ba ma hadisi bane ba mutana mutai yace ko bai inganta ba to kaga wannan nasi ne karara Allah yace za su wata kuma wannan Allah tausayi ne ma ya dawo shekara da yake wa to kaga wannan naskhu ne wannan hukuncin ya shahi wannan hukunci to wannan shine abin da ya shahi an-nasakh to akwai naskhul hadisi bil hadisi kaga wannan mun yi al-qur'ani bil qur'ani ko to hadisi da hadisi manzo Allah ya ce al-ma'u min al-ma'i irin wannan hadisin wa in ba kai karatu aure malami ba yadda zaka fasara shi sai zaka yi ruwa daga ruwa kaga al-ma'u min al-ma'i ruwa daga ruwa shi kuma abin da manzo Allah ya ce ni al-ghuslu idza nazala al-ma' wal maqsuudu huna al-ma' as-sani al-mani ko ku lura shi ne malami suka ce al-ma'u as-sani al-ma'u as-sani wa laysa al-ma'u al-awwal kaga da an ce al-ma'u min al-ma' amma ma'u al-awwal daban al-ma'u as-sani daban ma'u al-awwal na igtisal ne ma'u as-sani na mani ma'ana idza nazala ahadukum falyagtasil idan ɗayan ku ya fitar da mani a lokacin saduwa to zai yi wanka kaga wannan fi awwalil amr fi awwalil islam manzo Allah ya bada hukuncin yayin da miji ya sadu da iyalin shi to idan ya fitar da mani zai yi wanka idan bai fitar da mani babu wanka to ya aka samu wani hadisi kuma yace zaltakal khitanaini faqad wajabal ghusl kenan nan sawa'un nazala am lam yanzil kire zuwa wannan hadisin yayin nasu kuma dinda shi a wancan in baka yi ba inzali to babu wannan babu waka to amma yayin wannan da yazo ce idzal taqal khitanaini idan ka samu haduwar kaciya bi al'aura bi shine malaman fiqh ba suke cewa maghibul hashafa ko da dalili da kan al'aura kane ya buya a cikin al'auran mace to shikenan faqad waje bal busul to kawo wannan shi da yake ni annasakh kenan za a yi annasakh kuma shi annasakh ba a yi shi ya idza ta'azzara al'amr shi yasa malaman suke da matakai guda الترجيح الجمع النسخ متاكاي غدا اوكو اذا تعارض النسان او الدليلان اذا ka samu cin karo tsakanin nasi bi ko dalili guda biyu to da farko za ai tarjihi ne to taya za ai tarjihi nanzur hal kilayhima sabitani ga hadisi da hadisi sun ci karo to yayi mu diba maga shin sun tabbata idan muka diba wannan ya tabbata wannan bai tabbata ba to nurajjihu alladhi sabata ala alladhi lam yasbut yayin mun ji da wanda ya inganta akon da wanda bai inganta ba kenan ba alisai ba aiki da shi kenan yanzu kawai mun samu tarjihi shi wannan ya inganta wannan bai inganta ba da wanne zamu aiki dan da mun sun ci karo ne sai mu aiki da mi wanda ya inganta to kowanne ya tabbata kilahu ma sabitani wannan ya tabbata shi ma wannan ya tabbata kenan yanzu tunda sun tabbata duka babu zantan tarjihi ya za a yi sai mu tuto mu diba imkaniyatul jam'i idza kana jam'u mumkinu to fal jam'u aula min at-tarjih idan jam'i zai iya yiwa to sai a hada su misali jam'un da zai iya yiwa da zai da muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ne aka samu hadisin Talq bin Busra hadisin Abi Hurairah Talq bin Busra manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne aka tambaye shi me hukuncin mutum idan ya taba al'aurarsa ta gaba sai manzo Allah ya ce innama bad'atun minka yace wata gaba ce daga jikinka yadda in ka taba nan dinka ko kumuncinka ko bakinka za a ce arwa ka ta kare sai manzo Allah ya nuna cewa ai idan mutum ya taba al'aurar shi ai dai take da sauran gabobin jikinsa kaga a wannan hadisin yana cikin muslim kuma sai aka tabbaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma afal ba tambaye shi bace akai ba sai ya ce man massa zakarahu falyatawadda duk wanda ya taba al'aurarsa to ya alwala shi ma na muslim to yanzu dai kun ga da farko da hadisan da sai inganta dai kenan na biyu hal yumkinu al-jam'u bainahuma na'am malamin suka ce ana iya jam'u ta hanya uku suka ce shi wancan hadisin da yace inna ma bada atun minka za a yi tibarin shi ne iza kana khata'an idan da kuskure ne ka taɓa shi kuma wancan da yace zaka saki arwalla iza kana amdan haka wasu malami suka ce kenan iza kana amdan ka taɓa aure ka da gangan sai ka saki arwalla abu sa kuskure ne to wannan babu arwalla nabi suka ce iza kana bishahwati wancan da yace arwalla ka ta kare idan da sha'awa ne ka taɓa gaban naka domin jin dadi to wannan arwala ta kare iza kana bi gairi shahwatin to arwala bata kare ba na uku suka ce iza kana bi ha'ilin idan da koi shamaki tsakanin wani din naka tafi hannun naka da alaurata ka to arwala bata kare ba idan da shamaki ba suka ce iza kana bi gairi ha'il idan ko babu shamaki ne fata da fata suka ce arwala ta kare duk da wannan na uku malamai sun rinjaye da shi amma wanda suka fi karfafa guda biyu ne tsakanin kuskure da gangan ko sha'awa da wanda ba sha'awa dan shi ibnu usaymin ma ibnu usaymin a cikin sharhul mumti ala zalil mustaqari da yazo duka dai kawo ne yace shi abin da ya fi karfi a wajen shi shine zamanto bi shahawatin ko bi gairi sha'a akwai malaman da suka ce wai idan al'aura kace to shine za a yi ki da wancan hadisin ba da atun minka in ka taba na wani to wannan arwala ta kare dinda wannan babu da atun minka bace ba ba gaba bace a jikin ka ba ko a cikin wani ne suka ce to arwala ta kare to amma inda za a samu iskaliya suka ce to mata da suke ma yara tsarki za ta taba al'aura yaro ai kaga yanzu in kuka ce in aka taba al'aura wani kenan yanzu kaga kenan yanzu uwaye da suke ma ayansu tsarki da wane ne kenan kaga za a samu iskaliya a ce arwala ta kare ki mana yace to kaga wannan yana da rauni amma yace abin da yafi a ce da sha'awa yace abin ne yasa ayun kuka lura me yasa manzo Allah yace bada atun minka yanzu da Allah mutum kawai zai ringa taba kunnan saboda sha'awa ko na hanci shi yace idan ka taba ba da sha'awa ba kenan wannan kamar ka taba soran gaba ne ga cin gabobinka amma yanzu ka taba da sha'awa kenan yanzu ya huta daga mi gaba da aka sani ta asali kenan an shiga wani abu to yanzu kaga wannan ana iya yin jami kaga wannan ya mace to za a iya yin jami to kaga yanzu shikenan babu bukatar ayi nasu to amma abin da ba bi yiwa ayi jam dole an yi nasu kamar yanzu dazu da muka buga hadisin alma'u min alma'i da kuma idza taqallaqta nayni faqad wajaba al-ghusl cin za a iya hada su ai wankan su dai ne ake ko bai yiwa a hada su a ce ko dai ka kai wanka ko dai kai wanka ai dole an yi dai ko tunda shi wancan ya ce babu wanka shi wannan ya ce akwai wanka ko babu yadda za a jam'in su kenan dole an yi nasu ko anan to a irin wannan ne a samu a yi nasu wal ijma' akwai ijma'i ijma'i shine a samu sahabbai a lokacin sun yi ijma'i akan wata mas'ala ko kuma a lokacin tabi'ai da sauransu misali daga cikin mas'alolin da sahabbai suka yi ijma'i akwai rubuta alkur'ani shi yasa zaka ga wani na iya cewa wai ne ke da suna rubuta qur'ani ko jam'ul qur'ani da aka yi hada qur'ani da aka yi a lokacin abubakar sai ya ce bid'a ne to mun ce to mun yana daga cikin masadir tashri' za mu zo mu ga tartibul adilla jeran da dalili farko alqur'ani shine na farko in za ka fa dalili a musulunci alqur'ani ne da farko sai mi sai hadisi sai mi sai ijma'i shi yasa in mutum yana karanta littafin fiqh za ka ce to amma wannan mas'ala fa dalilu mashru'iyyatiha min alkitabi was sunnati wal ijma' yaga ya ce wannan mas'ala dalilin shar'ancin ta shine littafin Allah da sunnar manzo Allah da ijma'i sai a kuraro misali yanzu sallah sai a ce adda me yake da suna dalilul mashru'iyyati wujubus sala sai a ce Allah ya ce wa aqimu as-salata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta da makamantan su sai a ce to mina sunna manzo Allah ya ce bunyal islamu ala khamsin wa iqami as-sala to kaga wannan dalili ne ya ce wa qad ajma'al ulama'u ala wujubi as-sala misali kaga an ce ibnu munzir a cikin al-ijma' ya ce ko ibnu hazm a cikin maratibul ijma ko ibnu bar ibnu abdul bar a cikin at-tamhid ko ibnu al-mugh imam wannan ibnu al-mugh wannan meke da suna ibnu qudama a cikin al-mughni ko imam an-nawawi waje an ce a cikin sharh muslim al-minhaj ko a cikin sharh muhazzab wanda yema wannan meke da suna al-muhazzab to kaga irin wannan a ce to sun nakalto mi ijma'i akan wannan to kaga wannan ijma'i ana itibare shi to kaga jam'ul qur'an da aka yi a lokacin sabon manzon Allah ijma'i tunda sahabbai duka sun hada kai babu wanda ya halafa to shine ake ne al-ijma to idan wani ya ce misali Imam Shafi'i yace la a'lamu fi hadhihi al-mas'alati khilafun misali Imam Shafi'i idan misali yace ni dai a wannan mas'alar ban san wani sabani wani ana itibarin shi ijma shi yoyi cewa bai san ba sabani akai ana ita ba da shi ba ita ba da shi tunda shi shine yace bai sani ba tayi akwai wanda suka yi mi tayi akwai wanda suka saba to azza a bamu adilla da kuma irin wasu ababe ne ake itibaru su da ijma'i sai akwai al-akhbar abin da ya shayi al-akhbar labarai akwai al-qiyas al-akhbar yawa jam'u khabar ma ga ce akhbar shine abin da ya shayi labarai to shi kuma labari ma ga ce al-khabaru shine ma yumkinu tasdiqu aw takzibu abin da za a iya gaskantawa ko a ƙaryata to wasu hanyoyi ne za a iya gaskanta labari da wasu hanyoyi za a iya ƙaryata labari to shine za a bayyana akai sai al-qiyas abin da ya shayi qiyasi a kwatanta abu da abu kamar da muka ce misali yayi qiyasin wiwi akan cewa haramun ce saboda mi mazalatu kullu muskirin haramun duk abin da yake bugarwa haramun ne to yayin muka ga ita ma wiwi tana bugarwa yayin mu ce to ita ma wiwi haramun ce saboda kaidar mazalatu duk abu mai bugarwa mai sa su da mai haramun ne to dan haka a ce duk wani abu mai bugarwa haramun ne dan haka baka bukata ka kawo dalili qararar alqur'ani ko hadisi saboda shi manzala na bada dalile ne kamar mu wanda ko har zuwa tashi alkiyama duka za a yi amfani da su kage zo na kullum muskirin haram duk wani abu mai bugarwa har zuwa tashi alkiyama da wasu abubuwa ma za a zo a hudo nan gaba ma da mun sani ba in dai muka ga suna bugarwa suna sa su to wannan za a ce ni haram ne simi wal hazru abin da ya shayi haramun haramtawa wal ibaha da halatawa wa tartibul adilla da jeran ta dalilai shine muka ce za a fara da qur'ani hadisi ijma'i sai abin da ya shayi qiyasi wannan sune akai ittifaqi akan su akwai mukhtalaf kamar qaulu sahabi kamar abin da ya shayi al-istihsan istisahab masalul mursala amalu ahli al-madina da sauransu sai sifatul mufti siffan mai bada fatawa idan mutun zai zama to mufti mai bada fatawa wata sifofi ne kamata ya cika wani mustafti shi ma da mai neman fatawa wa kamul mujtahidina da hukuncin hukuncin malaman da suke fitar da hukuncin hukunci na ijtihadi a cikin addinin musulunci kuma yanzu wannan shine abin da usul fiqh ya tau ya kumsa da za a tambaye ka wai usul fiqh me ya kumsa in ka kaza ne wannan sune abubuwan da yake likin kuma sune abin da malam zai ƙara bayani akai shi yasa duba da lokaci yake nan tunda mun yi dogon shari akan sa in muka zo haka za mu wuce su da gaggata da mun yi ɗan jawabi akan sa anan sosai insha Allah zamu yi kokari mu tsaya akan wannan mas'ala ta aqsamul kalam min haythu tarkib fa amma aqsamul kalami malaci aqsamul kalam nan kamata ya kawo ta'rifin kalam tunda kafin ka shiga bayani akan karkasuwar magana ayana da kuka samu ka san me ake ni da magana da harko kafin a shiga mi aqsam bayani akan karkasuwar ta tunda muka diba malami mafi yawanci suna fassara suna bada ta'rifin shine al-lafazu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i kamar da yazo a cikin ajrumiyya kuma ana ji a cikin risalar nahwiyya shine aka kawo muku wannan ta'rifin ko kana duk magana wanda za a yi ta da lafazi kuma ta zama to murakkab daga kalma biyu abin da ya sama kuma ya zama to ta bada fa'ida tunda ana yi wadin magana ma tafi kalma biyu amma bada fa'ida yanzu misali in ka ce in ja al ustazu kalma da ce in ja al biyu al ustazu amma hal afadat fa'ida ai kuwa sauraro yake in ustaz yazo kowa yana sauraron me zai faru ko amma da aka ce in ja al ustazu an sata talamizu kaga yanzu a tamar fa'ida idan ustaz zai zo dalibai za su yi shuru to kaga ne an samu fa'ida amma ko kace in ji al ustazu idan ustaz zai zo kai shuru kaga hayi ta zaman to ba mi ya zaman to kalam ba a wajen malaman nan to shine malai yace fa aqallu ma yutarakkabu minhu al kalam mafi karancin abin da ake gina magana da ita a nahu ko kuma mu ce a wajen malaman nahu shine akwai ismani akwai sunaye biyu kamar mubtada da khabar ad-darsu sahalun al faslu wasi'un kaga ismani akwai ism wa fi'il shine misali kace ja'at tullabu sakatal at-tullabu kaga nan fi'il da fa'il aw fi'il wa harf ko kuma a samu fi'ili da harfi kamar misali a ce ma qama zaidun kamar da misali ana yi tambaya hal qama zaidun sai kace ma qama zaidun kenan kun ga afwan fi'il da harf ko shine a ce ma qama yawa ana yace hal qama zaidun sai kace ko ma qama ko lam yakum kenan nan dabi dabi kan bata ma harfi ne ko qama menene fi'li ne to shi irin wannan fi'il da harf ana samun shi ne a wajen jawab inda za ta tambaye ka hal qama zaidun sai ka ce ko maqama bai ka ce maqama zaidun tunda shi ai wanda ya tambaye ka ya sani da zaidi yake nufi shi yasa ce hal qama zaidun kina bai ka ce maqama zaidun ko maqama ko lam yaqum akwai ism wa harf suna da harfi kamar ka ce ya abdullah ya kaga nan harfi ce harfin nida abdullah shi ko mi ism ne to kaga nan an samu ism da harfi didda a malaman nawa ba sun yarda da haka ba su a wajen su fi'il din nan da harfuwa akwai fa'ili dan dai mastur ne amma su dake ba a ganin shi shi yasa ba su kawo shi ba dan dai misali in nace maqama wane ne taqdiru wane ne huwa inda wal fa'il mustatir damirun mustatir taqdiru huwa nan ma da muka ce me yake da suna ism da harf ya abdullah ya abdullah ai ad'u abdullah ma'ana ina kira dan dai kace ya wane me kake kira kenan ad'u abdullah shi ma ne a ce wal fa'il damirun mustatir taqdiruhu wane ne taqdiru ana to ai ni ne mai kira kun gane taqdiru ana ni ne mai kira ni ne fa'il din shi abdullah ba shi bane maful shi ne ake kira kenan taqdiru ana aka samu kalam min haisul madlul wal kalam yaqsimu ila amr wa nahy mun yi bayani akan shi umarni muka ce kala uku ne mun yi bayani akan shi daga sama zuwa kasa da kasa zuwa sama ko daga wanda yake tsaranka haka hani shi ma akwai khabar labari akwai istikhbar neman labari kamar da muka ga me muka ce dazu istidlal kaga nan istikhbar bi ma'ana talabun khabar neman labari ma'ana me bambancin khabar da istikhbar idan nace ustaz al ustazu yulqi darsa labari ne ke bada al ustazu yulqi darsa ustaz yana mi yana bada darasi kaga wannan labari ne amma da zan ce hal alqal ustazu ad darsa al yau tayi wanda bai zo ba in ko ga mun shi ko kuma in ce hadara al ustazu ustaz ya zo to wani da ya tambaye ka ce hal hadara al ustazu na menene istikhbar ne ma'ana neman labari ne ke ji ya zo ko bai zo ba kenan shine bambanci aka ce khabar bada labari istikhbar neman labari shine suna sai istikhbar ko istifham wayan kasimu aidan ila tamanni ya kasa akwai tamanni garin ga burin samuwar abu amma shi tamanni suka ce dalabu wuqu shay'i ba'idul husuli me yake da suna listihalatihi ko kuma mu ce lita'azzurihi ko kuma lita'assurihi mana at-tamanni shine dalabu husuli shay'i neman samuwar abu amma me ba'idul husuli wanda bai yiwu ma'ana a nesa yake saboda me tayu ba zai yiwu ba kamar kace ya laitani ana kuna nabiyan har abada kuma kace kai ce na da ma zaman to annabi zai yiwu wannan mustahili ne bai yiwu ba ma'ana kaga buri dai kake wanda ba zai taba yiwa ba akwai kuma buri wanda yake zai yiwa amma kuma me yana da wahala kamar yanzu a lokacin aikin haji kuma kana talaka kace ya laitani an ahujja fi hadha al-am to ba haushi yace dai ana Allah yakan yi bature dare daya amma kuma da wahala ko ana cikin tsaki aikin haji kuma baka da kudin aikin haji baka da hanya kace dama kai ce na ma da ma yin aikin haji amma zai yiwuwa ana isa wani bi amma kuma abu ne mai ba'idul rusul to shine tamanni ka ringa burin abinda ko zai yiwu ba kwata kwata ba ko kuma abin a nesa yake zai wahala akwai al-ard muriki al-ardu bi iskanir ra shine talabu shay'i bi lutfin neman abu cikin tausasawa ya wani da Allah in muka tashi zaka raka ni ya wani da Allah dan ba ni sallaka zan kira mana da zan ce wani ba ni sallaka wani da Allah dan aramin sallaka ai ba dai bane ko to dalabu shay'i bi lutfin shi ake ce mai al-ard rauna a mata sukun in kuma aka mata fatahawa arada shi kuma ya koma al-mata turiduna arada ad-dunya ai mata ad-dunya kayan alatun duniya ko me yasa aka sami arad kayan alatu saboda gami al-ard ne buzuro da abu izharu shi saboda me duk abun duniya an ka samu mai saukin kariya ne ko ya kare barka ko kai ka kare kamar shi sai al-qasam rantsuwa la asumanna gadan hadda gobe azu la azuranka gadan wallahi zan ziyarce ka ka gani me ne kai rantsuwa ce kai sai aka samu kalam min haisul isti'mal mu kare aka samu kalam in yazo ko mu tashi daga al'amuru aka samu kalam min haisul isti'mal karkaso magana wajen aiki da ita wa min wajin akari yan kasamu ila haqiqa wa jaz wannan bangaren kuma abin da ya shayi balaga ne akwai magana da take ta hakika akwai magana da take ta majaz me al hakika ma baki fil istimali ala mawdu'i wanda yawanzu wajen aiki da shi ala mawdu'i bi ma'ana ala al ma'ana allati wudi'a asalatan akan ma'anar da aka kirkire shi asali ma'ana duk magana da za a yi ta akan abin da aka yi ta akan asalinta wannan shine ake ta hakika wasu suka ce mastu'mina wanda akai amfani da ita fi mastuliha alaihi minal mukhatiba na an sa tsawon amma ta fata kuskure ne kasara ne mukhatiba ana min ana nim al mukhatibina mana hakika shine abinda akai amfani da shi cikin abinda akai aka tahi akan shi daga masu magana kana al mukhatiba ana nim masu magana aka ce al mukhataba kuma ana nim magana da kanta kenan dai abinda akai da al hakika abinda aka yi amfani da shi akan asalin sa amma wal majazwa ma tujuwiza bi amudu'i wanda aka ketare asalin ma'anarsa ma'ana bai amfani da shi asalin ma'anarsa misali in kace asadun ra'aitu asadan asalin asad haywanun muftaris dabba ce mai farauta ko to amma da zaka ce ra'aitu asadan yarmi naga zaki yana jiwa to yanzu abin da zai zo kanka menene mutum ake ni shin wance yana jifa to shine majaz ma'ana ai amfani da kalma ba asalin ma'anar da aka kirkire ta ba amma hakika shine ai amfani da ita asalin abin da aka yi ta to yace ake gane majaz in aka yi amfani da ta karina ma'ana wani dalili ne zai nuna ma cewa anan ba zakin ba ake ni ba wani abu ake ni wal hakikatu imma lugawiyya wa imma shar'iyya wa imma urfiyya akwai ta lugha akwai ta shari'a akwai ta al'ada wal majaz imma an yakuna bi ziyada aw nuqsan aw naqlin aw isti'ara kuma majaz zai iya kasancewa da ƙari ko da ragi ko da naqal ma'ana ayi naqalin sa ma'ana maka ce naqlu sauya mushi daga wata ma'ana zuwa wata ma'ana au isti'ara ko kuma ayi tashbihi kamantawa fal majaz bi ziyada mislu qawli ta'ala misalin fadin Allah laysa kamithlihi shay'un asali laysa mislahu shay'an babu wani abu da yake kamanceceniya da Allah to wannan kafin din li ziyada ce ba li tashbihi bane tunda in aka ce litashbihi zai zamanto laysa misla mislihi shay'un kenan nan babu wani abu mai kamanceceniya da kamanceceniya da Allah kenan yanzu nan ba kamanceceniya bace aka kore da Allah kamanceceniya ce aka kore da abin da yake kamanceceniya da Allah wannan an sharhi wasu mutane za su gane kun gane laysa kafin din laysa litashbihi hiya litawkid dan a karfafa ne saboda in ta zamanto litashbihi ai in aka ce Muhammadu ka asad me ake ni Muhammadu misl asad to ko kalli nan aka ce litashbihi ne zai zama to laysa misla mislihi shay'un kenan laysa babu abin da yake misla kwatankwacin Allah kenan yanzu nan ba Allah bane aka kore ma kwatankwaci ba a'a shi kwatankwacin Allah ne aka kore ma mi kwatankwaci kenan kaga akwai matsala to shi yasa malamai suka ce nan liziyada ce ba litashbihi bace ba to shine suka ce li ziyada akwai bin nuqsan amma a balaga suna ce lil hazaf agogi wasu alil qarya ka tambaye al qarya me asalin al qarya gidaje da katangu ana tambaye gari amma me ake ni to kaga nan an yi hazaf ne an yi nuqsan ai wasu al ahal al qarya ake ni amma an goge saboda ai bai yi mutum yaje tambaye yanzu misali ka zo murya a ce wasu al murya kawai zuwa zakai ka tambaye gidaje da katangu ai ahal murya kenan amma ana so a nuna ma me akwai nuqsan kamar da Allah ce kaman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu wakalli duk wanda kasance marida mara lafiya ko a halin balaguro aka ce hey rama asufan akwai takadiri kawai yanzu in kan rashin laya hey ka rama azumi to wani ta yi a rashin laya yayi azumi ko a balaguro yayi azumi kuma sai ya rama da malamai suka ce za ka kaddara kaman kana minkum maridan aw ala safarin fa afdara kun gane sai ya kare azumi to shine fa iddatu min ayyamin daukar zai rama asufan kin da ba haka akwai wal majaz bin naql majaz bin naql kaman bi kalghaid fi ma yakhruj min al insani ma'ana asalin al ghaid al mawdi'u al mutma'in yanzu ma kashi al ghaid shine al mawdi'u al mutma'in al munkhafid shine guri wanda yake nitsatsan guri kuma wanda yake mai gangare ma'ana ba a saman tudu ba ma'ana waje ne na gangare nitsatsi to shine ake ni da al-ghaid to a da mutane da kun san da ake ta ai bayan gari ko ai da ba makewa ake yi ba kawai bayan gari ne zaka je ka kewa to ahlul muru'ati yakaduna hawa'ijum fi makanin mutma'in ma'ana mutane masu mutunci ba su zaka ko ina su tsuguna ana wuce ana kallon su yanzu ya samu guri ne tsatsan guri me gangare wanda ba tudu ba wanda mutum ba zai iya tsankayo su ba matan da gangare ne yesi yesi to yau da gobe da ake zuwa gurin sai aka same sunan alghaid mana bayan garin ai asali su bayan garin ba sunan shi bane ba kamar gurin da ake ne to shi yasa ku kalli tayi nakal ana an yi nakal daga gurin da ake bayan gari aka maida shi sunan bayan garin tunda asalin alghaid shine gurin da ake to amma aka maida shi ne kamar bayan gari zaka tambaye ka me sunan bayan gari da larabci zaka ce alghaid amma asalin shi gurin da ake ne to shine ake ne nakalu ma'ana an nakalto ma'ana an ciro daga gurin ma'ana daga gurin da ake yi zuwa gari shi kanshi bayan garin siwal majazu bil isti'ara akwai majaz al isti'ara asalin isti'ara tashbihi ne to amma a balaga ban san ba ko kun kai isti'ara wannan tashbihi yana da arkanu guda hudu akwai al mushabbahu akwai al mushabbubi akwai wajhu shabihi akwai kuma adatu shabihi to shi dai abin da aka bukata a cikin tashbihi abu biyu ne al mushabbahu da al mushabbahu bi tunda in kana so yanzu misali muna iya cewa in muna so mu cika kaidodin hudu duka sai mu ci misali ahmadu misl al asadi bi shaja'ati ahmadu shine ni al mushabbahu shine aka kamanta misla shine mi ahmadu misla wannan adat ne kenan abin da ke ni abin da aka amfani da shine na kamantawa ana iya cewa misla ko a ce ka asad kenan adat ne al asad shine mi al mushabbahu bi shine aka kamanta ahmadu da shi ko ma wajo tashabi da me a cikin me aka kamanta ahmadu da zaki bi shaja'a ma'ana sadaukantaka to kaga nan an samu arkanu arba'a ahmadu misla asadin bi shaja'ati to in kana so yake goge wajo shabihin da adatu shabi yake ce ahmadu ko kuma muhara goge wajo shabihin yake ce ahmadu ka asadi kaga yanzu mun goge mi wajo ashabi to kuma an kana so yake goge adatin ma sai zaman to al-mushabbuh da al-mushabbuh yake ce ahmadu asadun kenan yanzu ka goge mi adatu ko to in kana so yake goge hay ka goge ha ahmadun ma shine al-mushabbuh yake bar al-mushabbuh bi yake ce mi asadun ra'aytu asadan to wannan shine yake ta isti'ara ma'ana saboda karfin abun ma har wanda aka kamanta shi bai a goge sai a ce asadun ya zo a Qur'ani a cikin surat Ibrahim alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati ila an-nuri to kokalli malamai suka ce an sako manzo Allah ne litai ne da muka sako ma domin ka fitar da mutane minaz zulumati ila an-nuri suka ce to ai min zulumatil kufri ila nuril imani amma daga duhun dubban kafirci zuwa hasken mi imani to amma da aka tashi kai aka ce minaz zulumati saboda da an nuna ma kafirci ya akhuzu kulla az-zulmatu mislu ko kuma al-kufr mislu az-zulmat fi kulli shay'in to shi yasa aka hudda mami al-kufr din min zulmati sai aka shaye kufr din shine ai al-mushabbah sai aka farwan can az-zulmat ko aka ce min az-zulmati ila an-nuri kamar da muka ce asadun kai ma'ana aka nuna daga dubbai zuwa haske ai ana nan daga dubban kafirci zuwa hasken imani to amma in aka samu siffa ta cika 100% shi imani haske ne dukansa shi kuma kafirci dubbai ne dukansa sai aka shaye su duka to shine ake ni da isti'ara to shine anan kamar mi jidaran yuridu an yanqadda ku kalli ai da Allah ya bada labarin a cikin suratul kafir shi Khadijah da shi da Annabi Musa lokacin da suka zo hatta iza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abu an yudayyifuhuma da suka nemi amshin bakuncin su a basu abinci suka iya me zai faru wajada jidara eh suka samu ta katanga yuridu an yanqadda to ku kalli su malaman balaga me yasa suka ce wannan isti'ara ce saboda ta akai ita katanga yuridu ta yi nufin an yanqadda ai an yasquta tawadi to tambaya anan shin katanga tana da irada to tunda aka bata irada shi suka sai isti'ara ce tunda asali katanga tana da irada a ce ta yi nufin ko taso yin abu amma kaga Allah ce ai yuridu an yanqadda ma'ana sai ta nufa ce bi ma'ana ai mai yake da suna sai suka samu katanga ma'ila wanda ta karkata yushiku an yasquta sura 31 shine kuma mi fa'addala he mi kadda ita to yanzu nan abinda ake ni da mahalli shayar da kawai da aka ce yuridu katangar ta yi nufin tafadi to shine suka ce na isti'ara ce inda asali katanga fata da niyya ko tana da irada to wannan shine dalilin kenan da suka kawo ana insha Allah za mu tsaya anan gobe insha Allah akwai darasin wannan litafi amma insha Allah gobe in muka zo zamu kokari zamu yi abu inda abubuwan wasu da ya duk mun yi shari'a kansu musamman da muka yi bayani su ne zamu gansu a gaba su al'amru da annahyu da al kuma dai ai yanzu da ji muka aka samu kalan go al'amru da annahyu da al'am da al-khas ne da al-mujmal da al-mubayyin suka rage mana insha Allah fatan Allah ya nuna mana gobe.